back in a crimson robe. Your birth reads like a novel as for how you came to be. You say your mummy found you in a laughing willow tree. Your twisted form of madness in relation to your sense is 'cause you have been landless this year. Upon that pillow there, you're filled into the sickness that brought you to my care. Just close your eyes and you'll rest. What did your daddy do? Oh yes, my dear, it's quite alright. I hear the music too. Your twisted form of madness in relation to your sadness is 'cause you have been madness this year. What? Doctor Dolgor is here. I've just looked into an area. Have no fear, my dear. It's only basic paranoia. I hear the tinkle of a bell. My doctor's calling me. Your doctor said to tell you that he'd be back in 3 when I've so enjoyed our little chat. What did your da 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 da